ka, mai iko, mai girma, na kawo godiya a gaban ka, ya Yesu, karbi daukaka, na kawo godiya a gaban ka.
Rising of the sun to the setting of the same, your name I will forever praise. You have done so much for me, Jesus. I'm so grateful for your goodness and mercies over me. You remain faithful in all your ways. Mumbaka girma, girma nakane. Mumbaka daukaka, daukaka nakane. Mumbaka jaraja, duka nakane. Karbiya wo, arabada.
Naka ogodiya, agabanta.
Abima makine Yesu ya bada jini sa Domin fansan en adam Yau munzo mubaka.